sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Tari, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 15 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran duniya.
To Hafiz, ɗan Democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka, wacce har ta kai ga mummunar tarzoma da ta auku a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da suke kokarin ganin an dora mai laifin tada tarzoma. Jiya Alhamis, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin ƙarar annobar coronavirus, wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar corona ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na ci gaba da hauhawa, tare da fiye da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya, da kusan mutuwar miliyan 2 a duk faɗin duniya, a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a Jami'ar John Hopkins.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa a Najeriya, ƴan uwan ƴan kasuwan nan na arewacin ƙasar da aka sace a jihar Kogi suna ci gaba da tattaunawa da ƴan bindigar da suka sace ƴan uwan nasu.
Sun ana miliyan 30-30 suka ce miliyan 20-20 a cikin mutanen mutum 18. Yanzu kuma abin ya juya, a jiya da ana magana da su, yanzu ya ce to za su faɗa abin da za a bayar ga baki ɗaya aka rufe.
Haka kuma za ku ji cewa hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, wato NCDC, ta ce mutane 23 ne suka mutu a rana guda, wanda shi ne adadi mafi yawa tun farkon bullar annobar. To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa?
Yanzu misali kamar maganar makarantu, duk iyaye wallahi kusan kwanan na hankalinsu ya tashi kasancewa da aka ga cewa abin yana hawa, kuma ana tunanin gobe za ta iya ƙara tsawaita lokacin zaman yara a gida.
Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, akalla likitoci sama da 200 suka kamu da cutar coronavirus. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka, wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ƴan Democrat da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka, wacce har ta kai ga mummunar tarzomar da ta auku a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da suke kokarin ganin an ɗora mai laifin tada tarzoma a wani zama da Majalisar Dattawa za ta yi a sauraron shari'ar, wanda za a fara da zarar an rantsar da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden a ranar Laraba. ƴar majalisa Diane DeGette daga Colorado ta faɗa wa CNN a ranar Alhamis cewa ita da sauran masu kula da shirin tsigewar za su nuna bidiyo na masu zanga-zanga da suka mamaye ginin majalisa jim kaɗan bayan da Trump ya yi kira a wani gangami cewa su yi faɗa don ƙwato faɗuwar zaɓen da ya yi ga Biden. A lokacin, ƴan majalisar na cikin matakin farko na tabbatar da zaɓen da ke nuna Biden ne ya ci. Wannan halin da ake ciki ne inda shugaban ƙasa ya aikata laifin nan take a gaban talabijin ɗin ƙasa. Za mu samu hotunan bidiyo, za mu faɗa wa sanatoci labarin, da Get ta ce kwana ɗaya bayan da majalisar wakili ta kada kuri'a inda mutum 232 suka amince a tsige Trump, yayin da 197 ba su goyi bayan hakan ba. Kuri'ar majalisar ta sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da aka tsige sau biyu. A ƙarshen shekarar 2019, majalisar ta tsige shi saboda neman taimakon Ukraine wajen tona asirin Biden gabanin zaben Nuwamba, amma majalisar dattawa ta wanke shi a watan Fabrairun da ya gabata. A jiya Alhamis, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin ƙarar annobar coronavirus, wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar coronavirus ta yi ga tattalin arzikin Amurka. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka bayyana sanadiyar COVID-19. A cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden, Shirin da Biden ya hada da wani sabon zagaye na biyan kudade kai tsaye ga iyalan Amurkawa, kudaden shirin sake bude makarantu da kuma kaddamar da shirin rigakafi a duk fadin kasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni 20, musamman waɗanda mallakar ɗan kasuwa da ba fararen fata ba. Biden ya kudir aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanakin ɗarin farko na mulkinsa bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin faɗaɗa aikin rigakafin.
Dan jama'a kaɗan Hajiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya ta sanar da sace wasu mambobinta sama da 20 da ke kan hanyarsu ta zuwa kudancin Najeriya da nufin sayo hajoji a babban birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia. Kawo yanzu dai 'yan uwan waɗanda aka sace suna ci gaba da tattaunawa da 'yan bindigar da suka sace 'yan uwan nasu don ganin an sako su. Ga rahoton da wakilin Mulami da Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Mutane yake manin 20, wani kauli kuma ana magana kan cewar 50 ne da suka kasance 'yan kasuwa daga jihohin Kaduna da Kano da kuma jihar Jigawa suka tattaru wuri daya da nufin tafiya babban birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia a kudu maso gabashin kasar, kamar dai yadda suka saba, domin sayo kayayyaki a yayin da wasu masu garkuwa da mutane domin neman kudaden fansa suka sace su a tsakanin jihohin Kogi da kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta. Yan uwan waɗanda aka sace ne na ci gaba da kai kawo tare da tattaunawa da masu garkuwa da mutane waɗanda suka sace su. Wani da ke zaman ɗaya daga cikin yan uwan waɗanda aka sace, Malam Abubakar, suna tattaunawa da waɗanda suka yi garkuwa da su.
Kacin ana miliyan 30-30 suka ce miliyan 20-20 a cikin mutanen mutum 18. Yanzu kuma abin ya juya a fiye da ana magana da su. Yanzu yace to za su faɗa abin da za a bayar ga baki daya a karfe, tunda akwai wani yayin mu shi ma da muke tafiyar da shi, to da suka yadda kuma suka ce miliyan 20 ne. To miliyan 25 tana ina a cikin wayanda aka kama ba, ba kowa ne aka samu contact da ɗan'uwan sa. Inda abin ya faru tsakanin wajen da ma'aikata da fi kilomita ɗaya ba, kuma akwai wanda ta kafa sai da ta tarar da ma'aikata, kuma su wayanda suka zo suka nemi mutanen nan kakin sojojin Najeriya ne a jikin su.
Don jin ainihin abin da ya faru, kamar wani yanayi ne wanda an yi gudun gara aka farma zago, irin yadda matafiyan yayin da suke gudun kada su fada hannun yan fashi da makami sai suka fada hannun masu garkuwa da mutane. Malam Bashir Idris, babban limamin masallacin Juma'a ne na garin Aba kuma mai kula da sabkar baki.
So ana jin zaman zullumi yayin da waɗannan mutane da aka yi da kama sama da mutane 20 suna hannun waɗannan mutane a halin yanzu babu dai wani labari ingantacce wanda ya nuna alamun sakin waɗannan bayin Allah.
Malam Bashir Uba Hassan shine sakataren kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya, kuma ya yi ƙarin haske dangane da wannan matsalar.
To ni sunana dai Alhaji Bashir Uba Hassan, kungiyar 'yan kasuwa ce ta arewacin Najeriya, kuma ni ne sakataren wannan kungiya na ƙasa. Waɗannan membobin mu ne, wato 'yan cikin wannan kungiya tamu ne, kuma wannan kungiya tamu tana tafiye-tafiye zuwa kudancin ƙasar nan da yammacin ƙasar nan. To Allah cikin ikon shi, wannan 'yan kasuwa sun tashi daga Kaduna da Kano za su tafi garin Abba. To a nan jihar Kogi dai Allah ya aiko da wani ibtila'i, to shi ne aka tsare su, aka ɗebo su, aka yi awon gaba da su. Mota takan ɗau mutum 54, kuma wani lokaci in ta ɗauro irin wannan mukan iya ɗaukan motan gabaki ɗayanta.
Farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Kusan al'amari ya kai inda kamar yana neman yabo wayi duk wani tunani da kake zato. Amma kuma al'amari ne wanda yake mu ne muka azama kanmu abin da ke faruwa, domin duk al'umma wadda ta taru gaba daya ta ce abin duniya kawai shine kuɗi ko akashi ta samu gaba, sannan kuma tana iya yin kowane irin zalunci domin ta kai ga wannan biyan bukata nata. To irin wannan al'amari shike kawo abin da ke faruwa a Najeriya.
Matsalar tsaro dai musamman ta garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗen fansa ta zama gagarbadau a ƙasar, wanda a baya dai ta samu asali ne daga kudancin Najeriya. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma ga Hajiza Kyari ta dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Adadin na masu kamuwa da annobar coronavirus na cigaba da hauhawa, tare da miliyan 93 na yaduwar cutar a duniya da kusan mutuwar miliyan 2 a duk fadin duniya a cewar cibiyar bayar da bayanan coronavirus a jami'ar John Hopkins. Amurka ta ci gaba da kasancewa a saman jerin mafi yawan masu cutar da kuma waɗanda suka mutu. Hopkins ya ba da rahoton sama da miliyan 23 na masu COVID-19 a cikin Amurka, tare da adadin masu mutuwar da ke ci gaba da hawa da sauri waɗanda suka doshi kusan mutum 400,000. Wasu jihohi bayan sun yi wa ma'aikatan da ke gaban aikin allurar rigakafi sun bude allurar rigakafi ga tsofaffi, amma masu buƙatar rigakafin sun fi ƙarfinsu. Cibiyoyin kiwon lafiya na gab da fuskantar ƙarancin allurar rigakafi a lokuta da yawa. Fasaha da ake amfani da ita don karɓar buƙatun marasa lafiya ta lalace. Rahoton mace-mace da aka bayar a jiya Alhamis ya ƙara adadin mutane da suka mutu a ƙasa zuwa sama da 4,600, adadi mafi ƙaranci da ƙasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na ƙulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan 20 a biranen Beijing da Hebei da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabon shekarar a watan Fabrairu. Samun ƙarancin mace-mace da ke da alaka da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danne bayanai da China da ke yi kan ɓarkewar cutar. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana cikin matuƙar damuwa da mawuyacin hali da jama'a suka shiga a yankin Tigray na Habasha. Yana mai nuni da yawan 'yan gudun hijirar Eritrea da Tuni suke cikin haɗari a can. Filippo Grandi, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Alhamis cewa yayin da ake rarraba kayan taimako da abinci a wasu 'yan sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin, ma'aikatan agaji sun kasa samun damar shiga aƙalla sansanoni 2 tun lokacin da rikicin ya ɓarke watanni 2 da suka gabata. Kimanin 'yan gudun hijira Eritrea 96,000 ne ke zaune a sansanoni 4 a cikin Tigray kafin rikicin ya ɓarke a watan Nuwamba. Da yawa sun tsere wa rikicin zuwa Sudan ko kuma zuwa wasu sassan ƙasar, ciki har da babban birnin ƙasar Addis Ababa. Fararen hula 46 ne aka ba da rahoto sun mutu a wani hari da ake zargin wasu masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo.
A gaida Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. A karan farko, Najeriya ta samu adadi mafi yawa da masu mutuwa sakamakon cutar korona na mutane 23, bayan mutane fiye da 1,400 da suka kamu da cutar duk a rana ɗaya. A daidai lokacin da ake batun sake buɗe makarantun ƙasar, filinmu na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
Najeriya ta fuskanci mutuwar yau masu dauke da cutar coronavirus a rana guda, yawan kuma da ya fi na kowace rana tun lokacin da aka fara samun barkewar cutar coronavirus a Najeriya. Kawai yanzu dai mutane 23 ne. Hukumar da ke yaƙi da bazuwar cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar, yanda kuma mutane 1,479 suka kamu da cutar. Wayannan alƙaluma dai za a iya cewa su ne mafi yawa a tarihin wannan cuta a Najeriya. Bisa wannan alƙaluma dai, yanzu haka mutane 1,405 ne suka rasa rayukansu tun a shekarar bara kawo yanzu. A kwanaki 27 da suka gabata kuwa, mutane 200 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Wannan alƙaluma da ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya ta fitar dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ko shakka babu, ɗaliban makarantu na ƙasar za su koma bakin azuzuwansu a ranar 18 ga wannan wata da muke ciki sabanin kiraye-kirayen da wasu malamai da likitoci ke yi cewa bai kamata a bar dalibai su koma makarantun ba idan aka yi la'akari da karuwan masu dauke da wannan cuta ta coronavirus. Yanzu dai bisa alkalamar da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar ya nuna cewa mutane fiye da 500 ne suka kamu da wannan cuta a Najeriya a cewar sanarwar ma'aikatar ta lafiya. To kuwa 'yan Najeriya ke ji game da wannan karuwa na cutar ta coronavirus da kuma matakan da suke dauka domin samun kariya?
Sunana Mikael Shagada. Allah hakika wannan cuta da yake kwan-gaba-kwan baya musamman ga mu da mazauna Lagos da yake Lagos ta zama kamar ita ne headquarters da cutar ta fara shigowa. Magana ta gaskiya akwai kan mutane su yi kokari su yi hakuri wannan abin da babu shi. Da ba za ka ce mutum ya rufe hancin shi da bakin shi ba. Wani abu da zai biyo baya shine yanzu misali kamar maganar makarantu. Duk iyayen wallahi kusan kwanan nan hankalinsu ya tashi kasancewar da aka ga cewa abin yana hawa kuma ana tunanin gobe za ta iya kara tsawaita lokacin zaman yara a gida. Wallahi musamman mu da muke nan kamar ne hankalin mutane ya tashi yara don komawa da aka yi na wayansu watanni da malaman makarantun da iyayen yara da su yaran watan an ga koma bayan ilimin yara.
Kawai yanzu dai jihar Lagos har ila yau ita ce kan gaba na masu dauke da wannan cuta, a inda alkaluma na rana-rana ma ya nuna cewa jihar Lagos din ita ce kan gaba domin kuwa a jiya ma mutane 697 ne suka kamu da cutar, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke da mutane 201 sai jihar Nasarawa mai 80. Kawai yanzu dai gwamnatin Najeriya ta gudanar da gwaji fiye da miliyan 1 ga al'ummar kasar domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ta coronavirus. Babangida Jibril Murray, Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril. To har yanzu dai batun cutar corona din ne a jamhuriyar Nijar kungiyar kwararrun likitoci ta bayyana cewa daruruwan likitoci ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon barkewar wannan annoba a watan Maris na 2020 kawo yau, lamarin da ake alakantawa da karancin matakin kariya a asibitoci, yayin da ɗaya bangaren ake ganin sakacin likitoci ya taimaka wajen faruwar wannan al'amari. Kamar yadda sakataren kungiyar SIPAMED ta kwararrun likitoci Dr. Ila Alasan ya bayyana a hirarsa da wakilin Musulun Mumin Barma.
Ranar 8 ga Janairu da muka yi shigaya mun gani ma'aikatan kiwon lafiya wanda suka kamu da wannan ciwo sun kai kamar kimanin 255 wanda lalle wannan mun tabbatar da haka ne sun kamu da wannan ciwo. Kafin da ma ciwo ne wanda suke mutum suna iya yin shi amma babu wani alamu. Akwai wasu suna yin shi suna da alamomi kamar irin yadda kuka san zazzaɓi, kamar yadda kuka san mutum majina ya yi magana ya yi tari. Ba kowane likita ba ne yake da kayan aiki na kariyar kai musamman a lokacin da in kuna tuni bayan watan da September da October wannan kafin duk kamar ga mutane da alamun kamar komi ya nafa babu alamun wannan ciwo alhali a kwashi cikin mutane wannan lokacin da aka bar aiki da wannan matakai na kare juna. To shi yasa likitoci ma da yawa suka kamu da wannan ciwo a wajen tiladeri a wajen malbaga abubuwan duka ya faru ga mutane masu ciwon da jami'an kiwon lafiya.
To dakta, wannan na nufin kamar likitoci jami'an kiwon lafiya ba su da kamar ba a dauki wasu matakan kare su bane ko kuwa sakaci da ya kawo haka?
Abin ne ka san akwai mantuwa kuma ana iya cewa kayan aikin da su isa ba yadda ya kamata. Don akwai lokacin da ina muka zancen October da November da har ma watan September. Wannan in kai lissafi bai wuce a tashi a wayi gari lokaci ba a samun mutum ko guda mai dauke da mutum. Shi yasa sai mutane suka ma bar aiki da wannan kaya na kariya. Don kenan wannan mutane in suka samu wani ciwo suna aiki a likita. To a lokacin su ma likita sun likita an yi sakaci inda bisa ga duka alamun kuɗaɗa ko gwamnati ya yi tsammanin abin nan ya ƙare. Don wannan sakaci duka shi ne ya kawo wannan abubuwa suka zo yanzu. Aka samu mutane sun shiga cikin wani hali na tsakanika yi tunda aka musamman in ka ɗauki tilabiri sai da aka zo aka kawo rahoton na wasu likitoci aka ɗauka daga yanayi a kai musu domin tallafa musu wannan aiki.
Wato abin ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka asibitocin yankin tilabiri.
wannan hakan ya tafi yadda mutane ke kai a kan akaran sor idan aka kara musu wasu likitoci su kan aficeto a nan.
Yanzu cikin wani yanayi za a iya cewa su waɗannan likitoci sama da 200 suke ciki.
Alhamdulillah aka samu su fitowa duka sun warke, amma yanda ka san ɗan malafi kamar wanda ba likitoci su ma dai tarkaman guda ne. Idan ina nufin kama kulawa guda ce aka ne kowa ya tashi dai aka yi musu magani Allah ta mutane su wani.
Sakataren kungiyar SIPAMED ta kwararrun likitoci a Nijar, Dr. Ila Alhassan kenan a hirarsu da wakilin Musulun Muminu Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin Duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta sake tsige shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu, saboda zarginsa da ingiza mutanen da suka yi yunkurin ganin an sauya ƙuri'un kwaleji a majalisar dokokin Amurka kan zaben shugaban ƙasa da aka yi a bara. Wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a cikin shirin na Duniyar Amurka na wannan mako. Sannan zamu duba irin matakan da ake ɗauka don kaucewa irin wannan hatsaniya a ranar da za a rantsar da sabon shugaban ƙasa. Sunana Mahmud Dalo. To, majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta sake tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu, saboda zarginsa da ingiza mutanen da suka yi yunkurin ganin an sauya ƙuri'un kwaleji a majalisar dokokin Amurka kan zaben shugaban ƙasa da aka yi a bara. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ce ta jagoranci wannan shirin tsigewa, wanda har ya samu goyon bayan 'yan Republican 10. Pelosi ta zargi Trump da cewa bai kalli masu zanga-zanga a majalisar a matsayin masu adawa da tsarin da ke bada damar yin walwala ba. Tana mai cewa ya kalli su ne a matsayin waɗanda za su cika mai burinsa na ci gaba da zama a kan karagar mulki. Trump, wanda yanzu ya zama shugaban Amurka na farko da aka taɓa tsigewa sau biyu, ya kare kalaman da ya yi a wani gangami gabanin wannan tarzoma ta majalisa, amma kuma ya Allah wadai da tashin hankalin. Yanzu dai batun zai je ga gaban majalisar dattawa ne, wacce za ta yanke hukunci na ƙarshe dangane da makomar shugaba Trump. Wannan kenan. Jami'an tsaron da aka ɗora wa alhakin kula da bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden a ranar 20 ga watan nan sun ƙudura aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata. Lamarin da ya kai ga zubda jini a lokacin da magoya bayan shugaba Trump mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya. Dubin dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin Washington nan da zuwa ƙarshen makon nan. Mai rike da mukamin magajin garin birnin Washington Mariel Bowser ta ce bikin rantsar da Biden ya kawo wani babban kalubale da ba taɓa ganin irinsa ba, wato abin da ya kama daga matsalar annobar COVID-19 zuwa barazanar masu tsauraran ra'ayi.
People coming to demonstrate peacefully are very different than the people we saw storm the Capitol the other day.
Tace mutanen da zasu zo don yin zanga-zanga cikin lumana sun bambanta da mutanen da muka gani a ginin majalisar dokoki a ranar nan. Kuma ina ga za a ga cewa mutanen da suka shiga ginin majalisar sun shirya, an kuma horar da su ne.
Those people were organized, trained people who went into that building.
A dai ranar Talata, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta samu wasu hotuna 100,000 a matsayin wani abu da aka ankarar da su a binciken da take yi, inda sun buɗe file guda 160 kan mame ginin majalisar. Steven D'Antuno, darakta ne a hukumar ta FBI, ya ce za mu maida hankali ne kan laifukan da suka shafi kalaman da ke tunzura jama'a. Za kuma mu tafiyar da wannan lamari daidai da yadda za mu tafiyar da ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa, ko kuma yadda muke tunkarar su. Yin diran mikiya akan ayyukan ta'addanci na cikin gida na da wasu ƙalubale idan a kwatanta da yaki da ayyukan ta'addanci a ƙasashen ƙetare. Sayyid Javed Ali ƙwararre ne a fannin yaki da ayyukan ta'addanci a Jami'ar Michigan.
Americans born and raised here, who enjoy protections under the Constitution, and they know where that line.
Yace anan lamarin ya shafi haifaffun Amurkawa ne waɗanda suka girma a nan, waɗanda kuma suke da kariya ƙarƙashin kundin tsarin mulki, kuma suna sane da mafari da kuma ƙarshen wannan yanci. Dangane da iyakar inda za su kai kafin su shiga ajin masu manyan laifuka. Yayin da yake amsa wata tambaya da muryar Amurka ta yi masa a farkon makon nan, Biden ya ce baya tsoron karɓar rantsuwar kama aiki a waje, domin haka al'adar Amurka ta gada. Yace amma ina ga yana da muhimmanci a matukar takawa masu yin kalaman haddasa fitina burki da waɗanda suke barazana ga rayukan jama'a, su ɓarnata dukiyar jama'a, ya kamata a kama su. To cikin makonni, hukumomi sun yi ta bibiyar shafukan yanar gizon masu tsauraran ra'ayin mazan jiya da masu fafutukar ganin an fifita farar fata, yayin da suke kira kan harin da aka kai a majalisar dokokin a ranar 6 ga wata. Yanzu kuma mun suna mai da hankali ne kan waɗanda suke shirin tada zaune tsaye gabani da kuma ranar da za a yi bikin rantsarwar. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
To saƙon bako Umara Kandilwa Bakar ɗan Jihar Difa shine na farko, wanda ya ce assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa, don Allah ku bani dama na isar da saƙona. Ina kira ga kotun tsarin mulkin ƙasa ta Nijar. Ya kamata ta san cewa wannan jinkiri da take yi wajen bayyana cikakken sakamakon zaɓe da ya wuce, hakan yana kawo al'ummar ƙasar rudani, saboda ɗaukan tsawon lokaci yana kawo rashin yadda. Ya kamata ta bayyana wa 'yan ƙasa sakamakon zaɓe. Sai kuma saƙon Usman Shitu Mahuta, wanda ya ce ba komai sa jama'a a Najeriya ba sa bin dokokin kariya daga kamuwa da cutar corona ba, illa akwai matsaloli da dama da suka addabi al'umma waɗanda sun fita corona, irin talauci da matsalar tsaro. Amma gwamnati ba ta ba da muhimmanci ba sai kan cutar corona, a don haka akwai aiki ja a gaban gwamnati. Muna fatan gwamnonin jihohi za su samar da kyakkyawan tsari ga dukkanin makarantu kafin ranar 18 da za a buɗe makarantu. Sako daga Aminu Adamu Malamadori a jihar Jigawa. Sai kuma sakon Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Wuba tare da Samira Iya Abbas daga jihar Adamawa, waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna yi wa al'ummar Abzinawan Nijar fatan alheri bisa taron da suke yi. Allah ya sa a kammala taro lafiya kuma ya haɗa kan al'umma. Sai kuma sakon Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga, waɗanda suka ce muna kira ga 'yan bindigar da suka sace wasu mata hudu masu jego a Kaduna da su yi wa Allah su sake su, domin kuwa a duk inda mai jego take tana son kulawar 'yan uwarta mace. A ƙarshe sai sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri jihar Naija, wanda ya ce jama'ar Najeriya musamman na Arewa, mu dage da yin addu'o'i zuwa ga Allah, saboda ya kawo mana ƙarshen ta'addancin ƙungiyar Boko Haram da na 'yan bindiga da masu yin garkuwa da mutane da na ɓarayin shanu.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Da suka jagoranci shirin tsige shugaba Donald Trump na shirye-shiryen nuna irin rawar da ya taka, wacce har ta kai ga mummunar tarzoma da ta auku a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da suke kokarin ganin an dora mai laifin tada tarzoma. Jiya Alhamis, zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sanatin karar annobar coronavirus, wanda ya hada da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar da annobar corona ta yi ga tattalin arzikin Amurka.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. da kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyarwa da take na gabatarwa, da kuma Julia Restoration da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.